sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare da Aisha Tsila da sauran abokan aiki. Muke ka muku wannan shiri na yau ranar Litinin 14 ga watan Satumba na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanan labarai.
Makonni bakwai gabanin zaben kasar shugaba Donald Trump yana tinkafan yayi abin azo a gani a yaki da cutar COVID-19. Gobarar daji da ke ci gaba da zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi da ya haddasa hayaki mai yawan gaske ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna yankin cikin hadari. Akalla ƴan kasar Belarus 100 ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wani zanga-zanga mafi girma na kin shugaba Alexander Lukashenko.
Kanin labarin kenan aka saurara. To a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu ana cece ku ci game da kashe gawurtaccen madugun ƴan bindigan nan da ake kira Gana.
Yanzu kin ga hanya daga Katsina ala zuwa Takum. Gidon ka rufe ne tun zan da kai shiga Katsina ala sai ka gan kanka a Takum. Saboda kwata-kwata sune hanyar sai abin da suka ga dama suke yi. Ba zaman lafiya. In ba a sace mutum ba za a kace.
Haka kuma za a ji cewa a jihar Barno an gano raran naira miliyan 150 da ake biyan ma'aikatan bogi. A jihar Bauchi kuwa an mika wa gwamnati rahoton duba yiwuwar sake farfado da Burtali domin samar da zaman lafiya. Sai kuma shirin ciki da gaskiya da zan kawo muku cikin shirin. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Aisha Tusule. Makonni bakwai gabanin gudanar da zabe a nan Amurka. Shugaba Donald Trump na tinkahon cewa yayi abin azo a gani wajen yaki da annobar coronavirus da kuma dakile yawan mace-mace a kasar. A yayin gudanar da yakin neman zabe a Nevada a ranar Asabar, Trump ya ce Amurka na matakin karshe na dakile coronavirus, batun da babban masanin cututtuka masu yaduwa Anthony Fauci ya musanta. A wani gangamin neman zaben kuma Trump ya musanta alkaluman waɗanda suka mutu a kasar 194 da ya zarta na ko ina a duniya, yana cewa kamar 180 ne suka mutu sakamakon cutar, duk da cewa kusan mutum 35 ne ke kamuwa yayin da 1000 suke mutuwa a kowace rana a Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Lahadi cewa alkalma na yin kasa cikin sauri. Yawan waɗanda ke mutuwa da kuma waɗanda ake kwantarwa a asibiti sun yi ƙasa sosai, hatta yawan masu kamuwa da cutar na raguwa duk ƙarin yawan gwajin cutar da ake yi fiye da kowace ƙasa a duniya. Abokin hamayyar Trump na jam'iyyar Democrat, tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, bai fita campaign ba a ranar Asabar, amma ya faɗi tun farko cewa rudin jama'a da Trump ke yi wata babbar yaudara ce ga Amurkawa da ta shafi rai da mutuwa. Wannan raina aiki ne kuma abun kunya ne. Hukumomi na neman wani dan bindiga da yayi harbi ya raunata jami'an tsaro biyu a Los Angeles a jiya Lahadi yayin da suke zaune a motar aiki. Harin da ya janyo martani cikin fushi na shugaban kasa kana ya harzuka zanga-zangar kinjinin yan sanda a wajen asibitin da ake kula da jami'an yan sandan. An yi wa yar sanda mace yar shekara 31 da namiji yan shekara 24 tiyata a yammacin ranar Asabar, a cewar shugaban yan dokar yankin Alex Villanueva a jawabin da ya yi wa manema labarai da daddare. Ya ce dukkaninsu biyu sun kammala karatu ne daga kwalejin horar da yan sanda watanni 14 da suka gabata. Ya kara da cewa an harbi jami'an yan sandan ne lokacin da suke zaune a motarsu ta Sentry a tashar jirgin kasa, kuma sun yi kokarin sadarwa don neman taimako. Villanueva, wanda ma'aikatar shi ta sha suka yayin zanga-zangar kinjinin wariyar launin fata a yan kwanakin nan, ya bayyana bacin ransa game da abin da ya faru kuma ya roki jama'a da su yi musu addu'a. Hukumar ta yada bidiyon harbin da ke nuni da wani mutum da ya bude wuta ta bangaren tagar fasinja ta motar yan sandan. Bidiyon ya janyo dubban sharhi ciki har da na shugaba Donald Trump, wanda ya bayyana su dabbobi da ya kamata a dake su. Masu zanga-zangan sun yi cincirindo a kofar asibitin da ke kula da masu raunin. Gobarar daji na ci gaba da bazuwa zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi tare da hayaki mai yawan gaske da ya tunnuke yankin kuma ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna gurin cikin hadari. iskar yankin jihar Oregon da ke arewa maso yammacin Pacific na cikin mummunan hadari a cewar hukumar kula da yanayi. Hukumar ta yi gargadin samun hayaki mai cutarwa a garuruwan Oregon da Washington. Gabaki daya a fadin yammacin Amurka an sami gobara 24 a California, 15 a Washington, 14 a Oregon, 12 a Idaho da Alaska da Colorado da Nevada da New Mexico da Utah da Wyoming. Harshen wutan ya hallaka akalla mutum 10 a Oregon, yayin da jami'an ceto ke ganin adadin na iya fin haka. A California, inda wutar ta faro, akalla mutum 22 ne suka mutu, haka kuma ta mamaye hectare miliyan 1.3. A Washington kuma hectare 269 ta kone.
To kafin Aisha ta sake dawowa da wasu karin labaran, zamu fara duba batun tsaro. Inda a makon jiya ne dakarun da ke wanzar da zaman lafiya suka hallaka tarwa sai a Kwaza mai lakabin Gana a jihar Benue, wanda tun daga daya hukumomi ke neman tsaruwa a Jallo kan zargin aikata ayyukan ta'addanci a jihohin Benue da kuma kudancin jihar Taraba. Bayan kashe shi, gwamnatin jihar Benue ta nuna damuwarta saboda a cewar ta ta buƙaci ya zo ne don ta masa afuwa shi da magoya bayansa. Ga rahoton da Zainab Babaji ta hado mana.
We received strategic information on the movement of the dreaded bandit named Tuwase Akwaza.
Komandan da ke jagorantar wanzar da zaman lafiya ta hudu da ke Doma a jihar Nasarawa, Major General Monday Gazama Ali, ke bayani wa manema labarai cewa bayan sun samu bayani kan tafiya da babban dan ta'addan nan mai suna Tuwase Akwaza mai lakabin Gana kan hanyar Bese Boko zuwa Makurdi, rundunar su ta sanya shinge a hanyar har aka samu harbe-harbe tsakanin su, daga nan aka kashe shi.
And he was killed.
Kafin kashe shi dai, hukumomi na zargin sa da ayyukan ta'addanci da suka hada da kashe-kashen mutane da satar dabbobi.
He has been killing, killed civilian JTF, killed vigilante group, killed traditional rulers.
Gwamnan jihar Benue kenan Samuel Otom, wanda a baya can ya zargi Tuwase Akwaza da laifin kai hari kan wani kauye da kone musu amfanin gona a wata kasuwar doya. Daga bisani, gwamnatin jihar ta Benue ta yi tayin naira miliyan 10 kan duk wanda ya bada bayanan yadda za a kamo Gana. To sai dai kafin kisan nasa, gwamnatin ta Benue ta yi niyyar yi masa ahuwa ne bayan sarakunan gargajiyan yankin da ke fuskantar munanan ayyukan Gana suka buƙaci gwamnati yayi hakan don su samu sa'ida. Bayan kisan nashi, gwamnatin jihar bata ji dadin yadda aka kashe shi ba. A wani taro da gwamnatin jihar Benue Samuel Otom yayi da masu ruwa da tsakin jihar, ya bayyana cewa yana jiran samun bayanai daga rundunar sojin, ya kuma buƙaci a sako mutane 40 da aka kama yayin gumurzu kafin kashe Gana da ma motocin da jami'an sojin suka tafi da su. Na zanta da wani da ya kasance ga naukan wasu ayyukan Tuwase Akwaza.
Sunana Comrade Dalia Suleiman Bente. Yanzu kin ga hanya daga Katsinala zuwa Takum. Gidon ka rufe ne tun ran da kai shiga Katsinala sai ka gan kanka a Takum. Saboda kwata-kwata sune hanyar sai abin da suka ga damar suke yi. Ba zaman lafiya in ba a sace mutum ba za a kashe.
Barista Yakubu Sale Bawa da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau ya fayyace abin da doka ta ce game da kisan Tuwase Akwaza.
Abin da sojin suka aikata gaskiya kace karkashin doka ba daidai ba. Da farko, kamar yadda gwamna ya nuna, mutanen nan sun nuna za su sadaukar da kansu, su mika kansu ga hukuma domin suna tunanin sun canza ko kuma sun canza halayensu. Abinda sojin suke cewa sun taho cikin mota, daga nan aka sa roadblock. A roadblock kuma sai a bisa ga abinda sojin suka fada, wanda mu a wurinmu in ba an je kotu ba an dauki shedu ba za mu iya cewa haka bane, cewa sun samu insa tsakanin su da sojoji shine suka kashe. A gaskiyar shine haka bai kyautu ba kuma biya saba ma doka.
Barista Yakubu Sale Bawa kenan da ke zama shugaban kungiyar lauyoyin Jos jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Gai da Zainab Babaji. To har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Aisha ta dawo da wasu ƙarin labaran duniya.
Akalla 'yan kasar Belarus 100,000 ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wata zanga-zanga mafi girma ta kin jinin shugaba Alexander Lukashenko, bayan yayi ikirarin samun nasara a zaben wata jiya da ake takaddama akai da kuma abokan hamayyarsa suka ce na cike da magudi. yan sanda sun ce sun kame masu zanga-zanga sama da 400 a birnin Minsk kuma suna ci gaba da kamen ya zuwa yammaci yayin da jama'a ke ci gaba da nuna kin amincewar su da Lukashenko wanda yayi mulkin kasar da ke renon Russia na tsawon shekaru 26 Russia ta ce za ta taimaka masa ta hanyar turo dakarunta a Belarus Masu zanga-zangar na adawar cewa Svetlana Tikhanovskaya ce ta lashe zaben na 9 ga watan Agusta. Manyan jagororin adawa da dama an kulle su ko kuma sun arce daga kasar inda a yanzu haka Tikhanovskaya tana Lithuania. Lukashenko yayi musanta zargin cewa an yi magudi a zaben. Kana yana zargin cewa wasu manyan kasashen waje ne ke hura wutar zanga-zangar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. A shirin da gwamnatin jihar Borno take yi na tantance ma'aikatan kananan hukumomi 27 dake jihar. Gwamnatin ta ce ta samu rarrafe fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan bogi. Fiye da 9000 a kananan hukumomi 19 a yanzu. Daga Borno ga rahoton Haruna Daude biyu.
A shirin da gwamnatin jihar Borno take yi na tantance ma'aikatan kananan hukumomi 27 dake jihar. Gwamnatin ta ce ta gano rarrafe fiye da naira miliyan 150 da ake biyan wasu ma'aikatan bogi dake wasu kananan hukumomi a cikin jihar. Gwamnatin ta ce cikin wata guda da take gudanar da wannan aiki ne dai ta gano a wasu kananan hukumomi 19 cikin kananan hukumomi 27 da ake da su a jihar. Daga gani ma'aikatan da ake da su cewa akwai wasu ma'aikata dake da karancin shekaru yayin da wasu suka fice shekarun aiki wato shekaru 60 da haihuwa. Wannan ne ba aka samu rarrafe fiye da naira miliyan 57 daga kanin waɗannan ma'aikata da kuma wasu ma'aikatan da suka karbi form din tantancewar amma suka yi bayyana gaban wannan committee da suka ce an samu rarrafe fiye da naira miliyan 93 wanda kuma hakan ya nuna musu cewa waɗannan ma'aikata dukkaninsu na bogi ne a cewar commissioner ma'aikatar kananan hukumomi da masarautu wato honorable Sugun Mai Mele
ma'aikatan nan ba sun karba form na verification wanda ba su zo sun yi appearing a verification committee ba ya kama biyar da 811 to a su kujin sun da muka rige mun rige 93,036 wannan shine kujin da muka rige wanda mun ce in sun zo sun nuna form nasu gaban verification committee in verification committee sun tantance cewa suna ma'aikatan gwamnati za mu biya kujin su wannan shekarun su na aiki ko shekara 35 na aiki ko kuwa shekara 60 na shekaru na aihuwa yayi amma har yanzu suna cikin gwamnati da kuma yaran da shekarun su bai kai ma a ce ga shekara 18 na aihuwa ba amma suna cikin gwamnati suna karban albashi to wannan da muka hada mun kama mutane 3,963 to kudin albashin su kuma ya kama miliyan 57,472 jumla na ma'aikatan shine ya kama su 9,774 shine kudin su gaba daya kuma a albashi ya kama miliyan 150 wannan kudin a aje yanzu
na kuma tuntubi shugaban ma'aikatan kananan hukumomi na jihar Borno Mallam Mustafa Bulam Magumeri game da wannan shiri kadan cewa akwai koke-koke da dama daga kananan hukumomin sai dai ce akwai dan kuskure game da gidaddigan da gwamnatin ta bayar
wannan din mistake ne na wanda su committee din suka yi kuma su ma sun yi admitting and the age over age ma shi ma an cire list nasu su ma gaskiya sun ce wayanda sun wuce shekaru 60 zuwa sama din a retire nasu kuma dama haka ne mu ma ba mu goyi bayan mutum wanda yana shekara 60 da sama yana aikin gwamnati yaushe yara za su samu aiki ne mu kullun masu biyan ne ma gwamnati idan akwai masaloli a biyu wanda mun yi observing cewa muna neman gwamnati ta yi gyara akai muna son gwamnati ta yi gyara
gwamnatin a yanzu hakan ta ce za ta ci gaba da wannan aiki na tantance waɗannan ma'aikatan kananan hukumomin musamman ma waɗannan kananan hukumomi guda 8 da suka saura Haruna Daude biyu murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya
a gai da Haruna Daude biyu to daga jihar Borno kuma sai jihar Bauchi inda kwamitin da gwamnati ta kafa domin ya gano mata filayen noma da kuma burtalin shanu ya mika rahoton sa ga gwamnatin jihar Sanata Bala Abdulkadir Muhammad Kauran Bauchi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da Abdulwahab Muhammad ya hado mana
shugaban kwamitin Siriya Yahaya Baba ya ce dukkanin manoma da kuma makiyaya suna sana'ar noma da kiwo domin kuwa abin da suka gani ne zahiri ya buƙaci ganin manyan filayen noma da wasu ke mallaka an raba wa jama'a.
Abinda muka gano abinda yake a ƙasa ne. Ne abinda yake ƙasa. Du gandun dajin mu da hanyar sarun mu du sun zama wagwana. Rin ga maka manomi makiyayi ne. Makiyayi manomi ne. Duk wanda yake maka wayannan biyu ba sa tafiya tare kai yaki. Amma mu abinda muka ga gwamnati da yake yanzu mutane su ne yawa. Irin manya-manyan gwanakin na ayi da shiralazin nasu. An rarrage su don a bara wasu su ma su noma irin wani gurin fa gurin ne aka dauka ba a yi noman
kawai yana aje
kawai yana aje wani abun ma wani inda muka je din an karbi abun a wurin ka kai talaka wani ya saya ba wai karba suke yi ba saya suke amma kuma an zo ana baka haya
gwanin bocci Bala Abdulkadir Muhammad yace gwamnatin sa kyara ta zo yi saboda haka duk lokacin da aka buga gangar gaskiya to ya zama dole a takarawa
mun zo mu gyara ne dole ne kuma mu gyara in muna son mu zauna lafiya da mu da mutanen mu da talakawan mu da al'umman jihar Bauchi ba ma na Bauchi ba na arewacin Najeriya don muddin ba samu an samu maslaha ko gyara a wannan abin da ake yi ba to a gaskiya ba za a samu zaman lafiya ba saboda abubuwan da suka fito da su sun kunshi abubuwa ne na zalunci na cin mutunci na rashin tunani da kuma na badagala da sama da fadi da dukiyar al'umma wanda shine fili da hanya da burtali da sauransu kuma za mu yi wannan insha Allah kowa ya san in aka yi kada gangan gaskiya dole ya rawa gwamnati ne a gwamnatance za mu duba za mu kafa committee wato na fito da kudurorin gwamnati akai wato na white paper bayan an yi haka kuma za mu sa committee za mu dauki wasu daga cikin wayannan mambobi mu sa su a wani sabon committee wato na implementation committee wanda za su sarrafa abubuwan da suka fito da su yadda zai kasance mun sake dawo da wayannan gandun daji idan za mu iya dawowa da su
Alhaji Muhammadu Sunusi mamban committee ne kuma shine shugaban kungiyar Fulani Cattle Hore na jihar Bauchi
ya na gansu inda ya aiwatar abinda muka gudanar a committee nan yadda aka zo aka saboda akwai labi shekaru da shekaru wanda aka tose yanzu hakan nan yawon nan da muka yi duka da gandun daji da labi duka ba abinda ya rige amma kuma mun fada ma gwamnati kuma wannan gwamna gaskiya muna kikowan jato akan shi iya aiwatar da wannan abun Allah ya yarda duk wani sabani makiya da manoma ya kare
Abdulhamid Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya
a gaida Abdulwahab Muhammad to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31.69 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo wato voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba jama'a assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake saduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya wanda a yau muke birnin Kano domin bin diddigin gawar wani matashi da wani DPO'n yan sanda ya kashe shekaru 21 da suka gabata kuma har yanzu gawar na asibitin Murtala ana aje da ita ku ji mu cikin shirin sunana Sarfi Lahashin Gumel din shekarar 1999 wani DPO'n yan sanda mai suna Salaman Inyabo wanda aka fi sani da kwanta-kwanta a wancan lokacin yayi wa matashi mai suna Awal Shaibu dukan da ya zama adalinsa tun daga nan mahaifin wannan matashi ke tashi fadin ganin an yi wa ɗansa Awal adalci lamarin da ya kai ga gwamnatin jiha har zuwa ta tarayya daga ƙarshe aka fara sauraron shari'a a Kano duk wannan magana da ake yi gawar Awal tana ajiye a asibitin Murtala lamarin da ya kai ga cewa sai kotu ta bayar da umarni za a iya bayar da gawar Awal domin a kai shi makwancinsa kotu ta baiwa rundunar 'yan sandan Najeriya umarnin ta kamu tare da gurfanin matar DPO kwanta-kwanta saboda bijirewa sammacin kotun da yi na kin bayyana gabanta amma shiru kake ji babu kwanta-kwanta babu mutsunsa daga ƙarshe ma aka dakatar da mahaifin Awal daga zuwa kotu domin shari'a ba za ta iya ci gaba ba tare da wanda ake zargi ya bayyana ba yau shekaru 21 kenan ga abin da mahaifin Awale ya shaida mana.
Assalamu alaikum. Sha'ibu Ahmadu, mazaunin Kano, amma KT ake gaya man, amma suna na Sha'ibu Ahmadu.
A cikin gwa kenan baba.
A brigade Samiya nan ne unguwan.
Kai ne mahaifin yaran da aka ce yau shekara 21 kenan aka samu wani tsautsayi ya zo masa da ajali aka kashe shi, kuma an ce har yanzu ya watsana asibitin Muttala a nan cikin birnin Kano. Yaya sunansa?
Sunansa Awale Shaibu, kuma yaro ne gaskiya wanda tun da Allah ya tashi shi mai fusaha.
Wai baba, daga lokacin da aka kashe Awalu dukan da DPO Salman ya masa ya zama sanadinsa na mutuwa zuwa yanzu da ake magana na tsawon shekaru 21, baba ta TV kai ne kake nema ne misali?
To ai baba dai baya shari'a, hukuma ita ce mai shari'a.
To me kake nema?
Ina neman haƙƙin yaron a hannun hukuma, tunda hukuma ce. To ina neman haƙƙin yaron a hannun hukumai, shi ya sanya ma yaron ai, kowa yana jin tsoron ya taɓa yaron. Kowa yana yanzu mutum ya je asibiti ya ce a bashi yaron, kowa yi ba za su bashi ba, kowa yi.
Tunda har yanzu kana kan bakanka na nemo wa yaran nan haƙƙinsa a wurin hukuma, wataƙila kai ma haddana ka, tunda kai ma kana da naka haƙƙi dan kai ka haife shi, kuma ga shi tsawon shekaru 21 kana ta kai komo. Yanzu a yadda ake, menene fatanka?
To ni da ina fatana da gwamnati ta ji kokena akan wannan magana ta bin haƙƙin wannan yaro. Ina kira kuma ga kotuna masu adalci su sa bakinsu da ita hukumar ƴancin ɗan adam da ƴan jaridu. Do Allah do Annabi, a dubi Allah a wannan magana. Shekara 20 ba kwana 10 ba ne, shekara 20 ba kwana 10 ne ba. Saboda haka ina kira ga kowa da masu ruwa da tsaki akan abun, kowa ya sa bakinsa a duba wannan magana tawa da idan basira.
Kaman baba yana zancen neman diya kenan ta rai, da kuma watakila alalibo wacce shi Salman, tunda ba a ma sani ba ko yana raye ko kuma a.
To yanzu Salama ko yana raye ko ba ya raye, baba ba zai iya sani ba, inda shi baba Salama ba unguwa ɗin suke da shi ba. Kuma Salama nan shin wa ya sa shi aikin nan? Gwamnati ce. Wa ke maganan nan? Gwamnati ce. Saboda haka baba ne yana sa. Shi ba ba haƙƙi yake bi, kuma haƙƙin Allah yana bi. Ya Allah an tausaya an yi, ya Allah ba tausaya an yi ba, har wurin Allah yana bin haƙƙin. Saboda baba ba gwamnati bane, kuma baba ba mai kuɗi bane, zai iya cewa zai fitar da kuɗi a shiga nan a fita ba daya.
A wani shekararsa a nawa kenan misali a lokacin da abin ya faru, kuma yanzu shekararsa jimlatan shekararsa nawa?
Shekararsa 42 kenan, lokacin yana da 21, yanzu kuma ga 21 ba ga 42.
Shi ne ɗan kana nawa?
Shi ne ɗana na fari.
Shekaru 21 ana ajiye da gawar mamaci a wata ƙasar Hausa abu ne da ba a saba ji ba. Hakan ya sa gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa ta fara aiki don taimakawa wannan iyali.
To sunana Kumar Iya Haruna Ayagi, shugaban gamayyar ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasa da ƙasa reshen Najeriya, mai suna Shimon Ratin Tok.
Yawa, maganar da ake yi wannan bawan Allah mahaifin Awalu Malam Sha'ibu Ahmadu, bayanan da muka samu ku shigo cikin wannan batu, a ta ina kuka shiga, kuma shin kun shiga, kuma ta ina kuka shiga, kuma me za ku yi?
To kaman yake da akwai wannan bawan Allah da ya tsawon shekara 21 aka yi mai abin da ya shafi dan shi, yake bibiyar shari'an nan. Shari'an nan tun daga jiha sai ta je har federal government, har IG na wannan lokaci, sai da ya saurari shari'a kamar inda ka je ma bayani. To mu a matsayinmu na yanzu ya kawo mana kuka ne akan abu biyu. Na farko dai, yana son kotu ta umarci asibitin Murtala da ya bashi ga waɗansa ya je binni a shekara 21 kenan. Sannan na biyu kuma, a dawo da bin haƙƙin ɗansa abin da aka yi ma, domin a yanayin da muka tafi bincike a kai, mun tafi bincike ɓangare biyu kafin ma mu san me na gaba. Na farko ma mu ji gawan nana hakan ta samu karbuta takarda ga office din shi team medical director na Muslim Muhammad Special Hospital ya tabbatar mana gawa na nan a aji kuma mu ba mun yadda mun amince da wannan sannan na biyu kuma mun zo mun nemi PPRO ya za a yi a gano mana kofi na shari'a na abubuwan da yake da akwai to alhamdulillah dai a hankula mun samu wannan kofi na shari'a kuma mun ga karshen
shi wato kakakin yan sanda kenan
ba shi ne amma ya bamu ba shi wannan baban wannan yaro a lokacin da yake zai tsaida wahalar shi din da ake na zuwa kotu ba ai komai ba domin kaji ya ce zuwa zan 48 ba abin da akai akan wannan tafiya kuma yanzu kotu ma tun lokacin da ta zo daren ne yanzu ba mu san halin inda file din yake ciki ba to a lokacin ya nemi kofi na shari'a kuma ya kawo mana wannan kofi mun ga karshen magana abin da mai shari'a yace karshen magana abin da lauyan gwamnati yace kuma kotu ta jaddada man abinda ko ya nuna shine lauyan gwamnati ya nuna cewa wannan mutumi da ake zargi bai taba afiyarin a kotu ba kwata-kwata
bai taba bayyana
a kotu ba tsawon wannan lokaci a kotu presidio da ake bi mun ga hakan ne da karshe lauyan gwamnati ya nemi kotu da ta bada dama na daukan mataki na gaba nan take kotu ta nuna inda tace ta bada inspector police wato commissioner of police ko inspector general of police dama na duk inda aka ga mutumin nan a declare din shi wanted kuma ya bada ta bada dama cewa ko officer ko rank and file duk wanda ya gan shi inda jami'in tsaro ne ya kamo mata shi a iyanan aka tsaya
shirin ciki da gaskiya ya nemi jin matsayar hukumar kotunan jihar Kano wadda kuma ta bayyana cewa wannan sakaci ne na hukumar yan sanda bisa rashin cika umarnin kotu na nemo wannan DPO tare da gurfanan mata da shi
baba jibo ibrahim kai ne kakakin kotunan Kano kuma wannan zance ya ina ya kwana ne a kotun babbar kotun Kano tun da an dau shekara da shekaru ana yi
gaskiya ne kamar abin da ka faɗa a shimfidarka wannan ƙara akwai ta kuma a wannan lokaci kusan shekara ta 2000 an gabatar da wannan ƙara a gaban babbar kotun jiha wanda take zamanta a Mila Road so kasancewar an gabatar da wannan ƙara an ta dagawa ba ɗaya ba ba biyu ba domin shi wanda ake zargi da laifi a gabatar da shi gaban wato shari'a amma duk haka ta gagara wanda daga ƙarshe wannan kotu ta bada umarnin cewar duk inda wannan mutum yake a fadin Najeriya a je a kamo mata shi kuma a kawo shi gaban kotu so wannan shine abun da umarnin da kotu ta bada a wancan lokaci so tun daga
shekara ta 2000
tun daga wannan lokaci kuma ainihin waɗanda kotu ta baiwa umarni na aka mu tun da ka san kotu a zaune take ita aikin ta da gudanar da shari'a saboda haka za ta bada umarni amma tabbatar da wannan umarni kuma wato yana bangare na wanda za su zo su zartar da wannan umarni saboda haka tun daga wannan lokaci ba a gabatar da shi gaban kotu ba
to masu sauraro filin ciki da gaskiya zai saka ido kan wannan batu tare da dawowa domin kawo muku abin da zai faru bayan wannan shiri yanzu a madadin Mahmud Ibrahim Kwari wanda ya ce maka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa ku kasance da mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
makonni bakwai gabanin zaben kasar shugaba Donald Trump yana tinkahon yayi abin a zo a gani a yaki da cutar COVID-19 gobarar daji da ke ci gaba da zuwa yammacin Amurka a jiya Lahadi da ya haddasa hayaki mai yawan gaske ya jefa lafiyar miliyoyin mazauna yankin cikin hadari akalla yan kasar Belarus 100 ne suka mamaye titunan birnin kasar Minsk a jiya Lahadi a wani zanga-zanga mafi girma na kin shugaba Alexander Lukashenko
masu raro anan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an zuma ka ɗanda hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani shiri na musamman wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishin mu na Abuja Najeriya za kuma iya ziyarci shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahouse.com da ma shafinmu na Facebook yanzu a madadin Aisha da Sulai ta na gabatar da shirin da kuma Bahiru Jodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya assalamu alaikum.